أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله أطاري إلين لونا قراتنا مو أو أن اللوك شيزا مقرن تقصيد ربان السؤال قصيدة كعب بن زحير idan waɗanda muke karatu dai karatu da su ba su manta ba kamar shekara ɗaya ko zuwa shekara biyu mun karanta ta duk da bamu gama ta ba sai ya zama da yawa daga cikin recording din ta ya salwanta kuma yanzu bukata ta kama ana bukatar recording din ta saboda ka zamu karanta wannan kasida ta bana su'adu ta Ka'ab bin Zuhair ita wannan kasida ta bana su'adu tana daga cikin kasidu ko a ce ita ce kasida mafi shahara wadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kasida mafi shahara saboda ni saboda shi Ka'ab bin Zuhair yayi kasidan ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam har ma annabi ya bashi kyauta asali ita wannan kasida ta bana su'adu wadda Ka'ab bin Zuhair yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam asali dan uwansa ne ya musulunta da dan uwansa ya musulunta da yaji labari dan uwansa ya musulunta sai ya faɗi wasu maganganu wanda suke da rashin ladabi ga janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni cewa tunda ya mar zambo duk inda aka same shi a sare kansa saboda haka Ka'ab ya shiga damuwa ta tashin hankali to dan uwansa sai ya aika masa cewa to in kana so ka fita in kana so ka samu mafita to ka zo ka musulunta saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya kashe wanda ya shiga addinin sa kuma duk wanda ya zo ya nemi yafiyar sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yafe masa saboda haka yayi ta shawarar ya za a yi wasu daga cikin malamai na tarihi suka ce daman shi Zuhair bin Abi Sulma wanda waƙoƙinsa suna cikin shu'ara'ul jahili wanda muke karantawa shi daman Zuhair din baban nasu yayi musu wasici cewa akwai wata igiya da za ta sauko daga sama idan ta sauko to ku yi kore ita kaga a wannan wasiyar da yake musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a lokacin su in sun same shi su yi imani da shi to wannan wasu daga cikin malaman tarihi sun faɗa haka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana dan uwan Ka'ab bin Zuhair bai yi wata bai musulunta shi Ka'ab bin Zuhair kuma ta kai ga har ya faɗa abubuwan da suke na rashin ladabi aka ce a faro kansa to anan ya shiga tashin hankali da damuwa ya za a yi ya buga can kowa ya je tinkara cewa ka taimaka ka bani mafita sai ya ce kai annabi ya ce a faro kanka ka zo ka ce in baka mafita ai duk duniya babu wanda ya sai kare ka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo ka a kashe ka to ba wanda ya sai baka mafita duk wanda ya kamata Ka'ab bin Zuhair yaje ne mafaka da shi sai da yaje ce masa ba zai iya bashi mafaka ba saboda su sahabbai radiyallahu ta'ala anhum su an san su fada da cikawa ne to wannan abin yasa Ka'ab sai yayi shawara cewa kawai ya musulunta tare kuma da shawara shi dan uwansa yace masa kawai ka zo ka musulunta shine kawai mafitarka amma duk duniya ba wanda zaka je baka mafita wanda kuma wannan magana zamu karanta ta cikin wannan kasida insha Allah saboda haka Ka'ab bin Zuhair yazo ya zauna a gaban baki ya shirya zuwa ya musulunta akwai maganganu da yawa akan taya yazo wajen baki sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin marubuta suka ce sayyidina Abubakar yazo ya samu yace to shi fa yazo zai musulunta saboda ka sayyidina Abubakar ya taimaka ma sai biyo to wajen sahabbai masu dan sauki in irin wajen su sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yazo ayi taki za su shilla kansa sai biyo to wajen sahabbai masu sauki sai yazo wajen sayyidina Abubakar yace sayyidina Abubakar ya taimaka mar ya kawo shi wajen annabi zai musulunta kuma zai tuba akan wannan zambo da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ita ma akwai ta din mai karatu ya sani sannan akwai magana ta biyu da suke fada cewa shi Ka'ab daman ba su hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam face to face ba kawai haka yake jin labarin annabta annabi yayi kaza kuma har ta kai ga yayi wannan zamba maganganu na ƙarya da gaskiya da yaji ana faɗa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya sanya masa kiyayya har ya kai ga yayi wannan magana ta zambo din bai san yaya asalin abin yadda yake ba saboda ko suka ce to ya shirya ne kawai ya tako takanas shi kadai saboda haka ya lullubi yadda ba yadda za a yi ka gane shi kuma da ya tashi shigowa sai ya shigo da asuba ta yadda akwai duhu ba zai yi a gane ka ba sai ya zo ya fida ba ya raba sai da ya zo har safin gaba yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da asuba sai ya durkusa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi a zahiri Annabi bai san shi ba a karatu na zahiri Annabi bai san shi ba tunda ba su taba haduwa ba saboda haka ya durkusa a gaban Annabi yace ya Rasulullah idan mutun ya maka laifi idan ya nemi gafararka zaka yi masa gafara yace kwarai ko zan masa gafara mana inda ya nemi yashi yakan ai zan yafe masa sai ka Abu bin Zuhair yace ko da ka Abu bin Zuhair ne Annabi yace ko ka Abu bin Zuhair ne shi a wayensa in Annabi yace banda ka Abu bin Zuhair tunda daman Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba shi a sanin sa a tsammanin sa kaga sai ya raba sudaf shikenan sai ya fita a masallaci shikenan yaje ya gudu sabai ba su gane shi ba to daga nan kuma sai ya fada Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ka Abu bin Zuhair ya zo ma ya musulunta kuma ya rubuto wa Annabi sallallahu alaihi wasallam waka ma zai karanta masa shine adan yazo ya karanta wannan kafidar tafa shahararriya ba na su'ad fa qalbi al-yawmi matbul har zuwa karshen har yadda yace innar rasula la sayfun yustada'u bihi muhannadun min siyufil hind maslul sai Annabi sallallahu alaihi wasallam masa gyara sai ce amin siyufil lahi wannan ka Abu bin Zuhair ya gyara kafidar sa take Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan dadin kasidar da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya dauki bargonsa sai ya yafa wa ka Abu bin Zuhair wannan bargo da ya yafa wa ka Abu bin Zuhair tun a gurin wasu daga cikin sahabbai suka fara taya bargon yaya zaka sayar mun yace kai yace Annabi ya ban abu in sayar da shi yace wallahi ba zan sayar ba sai ka isa ma kana da daraja darajar ka ta kai tukun ka Abu bin Zuhair ya dauko maka ma bargon ka gani haka ka Abu bin Zuhair ya zamto ya mallaki wannan bargon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi lokacin Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu ya nemi ka Abu bin Zuhair ya sayar mar bargon ka Abu bin Zuhair yace Annabi ba zai ban abu na sai da shi ba ka Muawiyah ibn Abi Sufyan yayi ta taya bargon har bargon ya kai a dirhami 50,000 amma ka Abu bin Zuhair yake sayarwa har ta kai daga baya ka Abu bin Zuhair bayan ya rasu sai Muawiyah ibn Abi Sufyan ya koba wajen iyalan ka Abu ya ne musu sai da bargon ya sai bargon dirhami 100,000 a yanzu ka lissafa kudin za ka ga yafi miliyan 500 a yanzu ka lissafa kudin za ka ga yafi miliyan 500 haka Muawiyah ya saya haka shi ma akai ta gadansa akwai maganganun malaman tarihi akan wannan bargon wasu suna ganin cewa bargon nan lokacin da aka yi yakin Magul a wannan lokacin bargon ya salwanta amma dai akwai daya daga cikin malamai wanda suka ce har yanzu bargon nan yana nan yana Istanbul gidan da ake aje tarihi da asar na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan kasida a takaice a gurguce ga dalilin yinta kuma gashi kasidar ta karbu kuma ga sakamakon ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa wanda yayi kasidar wannan shimfidar kenan a takaice shimfida ta gaba shine ita wannan kasida ta bana su'adu ta samu karbuwa matuka a mutanen baya da jiya da yau ya isa ishara dukkan wani mawaki wannan kasida ta bana su'adu ita ce take zama masa kamar marja'i saboda mi duk wanda zai waka wa Annabi zai ce to ga ka Abu bin Zuhair ma ya masa a gaban sa har ya bashi kyauta kuma waka ce da yita akan Baharul Basri saboda haka ana ce mata kasida ce ta bana su'adu ita Imam al-Busairi radiyallahu ta'ala anhu ya kwaikwaya yayi alburdarsa yayi alburda asalin alburda ita wannan kasida ta bana su'adu ita ce alburda saboda wannan bargon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar to Imam al-Busairi shi ma yayi koyi ne da Ka'ab bin Zuhair ya hau bahari irin na Ka'ab bin Zuhair ya al-Burtasa saboda haka tun wannan lokacin mawaka sun yi takwaikwayen ba na su'adu sun yi takwaikwayen ba na su'adu akai ta tafowa har aka zo kan malamai suka yi ta mata aikata aikata daban-daban malamai sun yi mata aiki da yawa wannan kasidar daga cikin wadanda sharho hada akai mata akwai sharhi tabrizi wanda kusan nafi karkata nafi bada karfi da bangare abin da shafi nuska ta Imam Tabrizi din saboda zaka ga ita wannan kasida zaka ga tana da nuskoki daban-daban wata nuskar zaka ga tana da baitinta 55 ne wata nuskar ma zaka ga baitinta 85 ne wata nuskar kuma zaka ga baitin ma 30 da wani abu ne amma nafi karkata bangaren nuska wadda shi Imam Tabrizi ya tafi akai saboda haka akwai sharhi Tabrizi mene ma yene ma zai same shi akwai sharhi na Ibn al-Barakat shi ma yayi wa wannan kasida sharhi akwai sharhi na Ibn al-Anbari akwai Ibn al-Anbari shi ma ya mata sharhi akwai kuma sharhi na Abdul Latif al-Baghdadi shi ma yayi mata sharhi akwai sharhi na Ibn Ashisham al-Ansari shi ma ya mata sharhi kuma yawanci sharhuwa inda mutun zai nema zai samu saboda kulawar da aka ba wannan kasida an ba ta kulawa matuƙa jiya da yau eh ya ishe mu da kulawar da aka ba ta alburda mai alburda wannan kasidar ya kwaikwaya wannan kasidar Imam al-Busairi ya kwaikwaya ya alburdarsa kuma idan muka kalla daman yawancin rubuce-rubuce na malamai zaka samu mutun ya kan kwaikwaya daga wani ne ka kon kwaikwaya ne daga wani kai ma sai kai naka sai ka bu sawo magabata sai ka zo kai naka Imam al-Busairi ya kwaikwayi ba na su'adu ya al-Burdasa daga baya Imam al-Busairi ya Hamziya Yusuf an-Nabhani ya zo shi ma daga baya ya kwaikwayi Imam al-Busairi ya Hamziyar sa kaga haka ake ta kwaikwayowa kuma in ka dauki ko littafin mu ne yabo idan ka dauki ishiriya idan ka dauki ishiriya in ka duba littafin Badamasi Imam al-Badamasi zaka ga 20 ya kwaikwaya indai ka karanta 20 ka zo ka karanta Badamasi sai ga ita ya kwaikwaya haka waɗannan manya-manyan shu'ara'ul jahiliya irin su Ka'ab bin Zuhair duk da wannan kasira yayi ta ne a cikin musulunci da waƙoƙi irin sai na Imru'ul Qais da sauran waƙoƙi na manya-manyan mawaƙan duniya idan ka kalli diwani zaka gane cewa Shehu Bala radiyallahu ta'ala anhu ya tasirin tune da waɗannan manya-manyan mawaka na duniya to haka duk rubuce-rubucen da ka gani duk wanda ka gani da wani rubutu wata kasida to zaka samu daga wani shi ma ya kwaikwayo yazo yake yin tasa saboda haka wannan kasida malamai sun ba ta kulawa sosai an mata sharhuha daban-daban da ta'alikat daban-daban wanda dukan mutun ya duba zai samu ba sa wahala yawanci sharhuhanta sai dai a kasuwa su dan yi wahala aban ka duba internet zaka same su kala daban-daban sai wanda kake so to wannan shine kasida ta bana su'adu kuma a takaice ga abin da magabata suka yi wajen kula da su wannan kasida kuma har yau har gobe har jibi har gata ita wannan kasida ta bana su'adu malamai suna ba ta kulawa ko malaman na gida da malamai na zamani ma'ana malamai na jami'o'i a gida ana ba ta kulawa sosai zaka samu in ka duba Jami'ul Matun na Misra wanda ya hada matani 99 zaka ga sun sata a ciki tara daga cikin kafidin da malaman zauri suke matukar kula da ita sannan kuma in ka duba malaman aji su ma suna yawan kula da banar su'adu dan bana mantawa ina karatuwa NCE FCE Kano da muka zo jarabawar adabi kasidan nan ta banar su'adu ita ce question na farko ita ce tambayar farko kuma compulsory dole sai ka kawo musu baiti 10 na kasidar banar su'adu kaga wannan misali ne na cewa malaman aji su ma suna kula da banar su'adu sannan again da in koma jami'a ma da in koma jami'a kuma do again nazo kuma du yin jarabawa sai aka sace ban question paper sai naga kuma du kasidar banar su'adu anan din ma an kawo wasu baitoci daga cikin kasira bana su'adu an ce ka kara sauraka ka kara baiti biyar da kanka to kaga jiya da yau har gobe ana kula da ita ita wannan kafira ta bana su'adu a ta Ka'abu bin Zuhair radiyallahu ta'ala anhu to a gurguje abu na karshe wanda daga kansa zamu shiga wannan kafira ita wannan kafira akalla akalla Ka'abu bin Zuhair ya tattaro abubuwa sun kai kamar kala huda a cikin wannan kafira farko ya fara ne da yaban masoyiyarsa ita ce budurwarsa su'adu abu na farko kenan abu na biyu kuma ya siffanta taguwa imma ya zama taguwar ta sai siffanta imma kuma ya zamto taguwa ce ta kayal ya siffanta taguwa a ciki kaji abu biyu kenan sannan abu na gaba shi Ka'abu bin Zuhair ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kasida sannan ya yabi sahabbai radiyallahu ta'ala anhum a cikin wannan kasidar tasa da yi sannan kuma ya kawo hanzari mana tuba kuma ya nuna tsoron sa a fili kaga abubuwa kenan wata kira wajen guda biyar har ma suna iya fin haka saboda har da siffanta ruwa ma a cikin wannan kasida to wannan shine shimfidar da za a yi wa kasidar a gurguje in ko mutum ya koma ga rubuce-rubuce zai ga maganganu masu tarin yawa sosai za mu fara kasidar kamar haka Ka'abu bin Zuhair radiyallahu ta'ala anhu yace ba nasu adi faqalla bil yawmi matbulu mutayyamun israha lam yufda makbulu yace ba nasu adu su'adu tayi ni sada ni saboda lokacin da yazo zai wakar ya fara da karanto wakar da ya fara da waka wa masoyiyarsa ne kamar yadda abu sananne ne dai akan fara yi da gasali daman diyonci wakoki na larabci zaka samu sun fara suna farawa da gasali in zaka yi waka ba zaka zo kai tsaye ka fadi abinda zaka yi waka akan sa ba sai kai gazali in ka duba alfurda ma haka ne aminta zakur jiranin bi zai salami sai ka karanta kusan shafi guda ka rasa ma to wannan me ake fara to kun sai a zo ai magana akan wannan wannan shi ma fage ne mai zurfi ba na su'adu su'adu ta yi nisa da ni fa kalbi zuciyata alyawma a yau matbulu ta kasance mai rikicewa shine matbul shine rikicewa saboda soyayya hatta zamto kamar mai rashin lafiya daman aka ce attablu shine abu saboda jinya har ya zamto yayi rauni zuciyata ta zamto mai rikicewa da soyayya mutayyamu tana mai gigi cewa israha a gurbin su'adu lam yufda makbulu lam yufda ba a fanshi makbulu wanda aka ribace shi ba shine makbul wanda aka ribace shi aka yi masa dabaibai irin yadda zaka ga an kama mutum an sa masa anko a kafa to shi yake kira da kablu shine dabaibai saboda haka har yanzu zuciyarsa bata daina san su'adu ba duk da su'adun ta yi nisa sun rabu da ita amma har yanzu bai daina santa ba shine ba na su'adu su'adu ta yi nisa da ni fa qalbil yawma zuciyata a yau matbulu ta kasance mai rikicewa saboda soyayya ko kace ta zamto mai rashin lafiya wanda rashin lafiyar ya kai ga har ta yi rauni saboda soyayya shine fa qalbi zuciyata ayo alyawma ayo matbulu ta kasance mai rashin lafiya mutayyamu zuciyarta wa tana mai gigi cewa israha a gurbin su'adu ma'ana lokacin da su'adu ta tafi har yanzu dai zuciyar lam yufda ba a fanshi makbulu wanda aka yi masa dabaibai ba aka ribace shi mana har yanzu zuciyarsa bata sami yanci ba daga soyayyar da take wa su'adu ina fatar an fahimta wa ma su'adu gada talbaini izrahalu illa agannu gharidu tarfi makhulu wa ma su'adu gada talbaini izrahalu illa agannu gharidu tarfi makhulu wa ma su'adu su'adu bata kasance ba gada talbaini asashiyar da muka rabu iz rahalu lokacin da suka hau kan abin hawan su suka tafi illa agannu sai su'adu ta kasance agannu mai dadin murya murya ta mai dadi ne gabibu tarfi mai rintsa ido ba ta iya kura ido ta kalli mutum tana yi tana dan sunkuyar da kai shine gabibu tarfi mai rintsa ido makhulu wanda wannan idan nata makhulu abin sawa kwalli shi suke cewa makhul abin sawa kwalli amma in balarabe ya ce makhul abun sa kwalli ba yana nufin an sa wa idan kwallin bane akwai wanda haka halitta su Allah yayi gurbin idan su yadda ake sa kwalli ko da yashe baki ne kullun ka gansu kawai kamar sun sa kwalli to haka idan su'adu take eh wa ma su'adu gada talbaini wa ma su'adu su'adu bata kasance ba gada talbaini safiyar da muka rabu da ita dama an ce albainu shine rabuwa da masoyi eh gada talbaini safiyar da muka rabu izrahalu lokacin da suka hau kan sirdin su bana suka dauki kayan su suka tafi suka dora akan daga rahalu ne sirdi mana izrahalu lokacin da suka dora kayayyakin su akan abun hawa suka tafi to su'adu bata kasance ba illa a gannu sai ka ganta ita ce ita mai dadin murya ce gabibin tarfi wanda take mai rintsa idanuwanta makhul wanda idan yake abun sawa kwalli ina fatar an fahimto nan baitin to har yanzu kabu bin zuhair yana yaban su'adu haifa umqbilatan ajza'u mudbiratan la yushtaka kasarun min hawala dulu haifa umqbilatan ajza'u mudbiratan la yushtaka kasarun min hawala dulu haifa umqbilatan ita su'adu haifa'u mai dan kwararren ciki ne muqbilatan lokacin da ta fuskanto ka mana yana yaban su'adu saboda kenta ba ta da babban ciki in kana karanta waƙoƙin larabawa masana mata zaka suna cewa ba sa son mace ta yi kiba da yawa musamman ta tumbi zaka ta gani zaka yi ta karanta a waƙoƙin su irin su Imrul Qaisi muhafhafatul bayda'i ghayra mufaratin tara'ibuha mas'ulatun kasajanjali to haifa umqbilata ita su'adu mai dan kwararren ciki ne muqbilatan lokacin da ta fuskanto ka in ta fuskanto ka za ka ga cikin ta bai tashi ba mana ba ta da cimbi ba ta da katan ciki nau'i ne na kyau a wajen mace ya zanto ba ta da katan ciki to haifa umqbilata ajza'u mudbiratan ita su'adu ajza'u mai manyan manyan mazaunai ne mudbiratan lokacin da ta juya in ta juya baya kuma za ka ga bayan ta yayi tudu to kaga shi a wajen mace bayan ta zanto ba shi da tudu to shi ma wannan aibi ne a gurin su saboda haka haifa'u mai dan kwararren ciki ne muqbilatan lokacin da ta fuskanto ka ajza'u mai manyan manyan mazaunai ne mudbiratan lokacin da ta juya kaga wannan gazali ne la yushtaka qisaru ba a ko ka gajarta minha a wajen su'adu mana su'adu ba yar gajeriya bane shine la yushtaka qisaru ba a ko ka tsawo mai gajarta sai la yushtaka qisaru ba a ko ka gajarta minha a wajen su'adu wala dulu ko kuma yawan tsawo ita ba ta zanto yar gajeriya ba ka sata a cikin gajerun mata ba wala dulu kuma ba ta tsawo sosai ba yadda ka ganta zaka ce doguwa saboda haka wannan ya fadi wannan baitin ya fadi siffofin su'adu guda hudu farko haifa umqbilata idan kaga su'adu ta tunkaro ka zaka ga cikin ta dan kwararre ne ba ta da babban ciki ajza'u mudbiratan zaka ganta mai manyan manyan mazaunai ne mudbiratan lokacin da ta juya bayan ta yayi tudu mazaunan ta manyan manyan ne mudbiratan ta juya kaji siffa biyu la yushtaka qisaru ba a ko ka tsawo minha a wajen su'adu mana ba ya la yushtaka qisaru ba a ko ka gajarta gajarta mana ba gajeriya bace dikis dikis minha wala dulu kuma ba a ko ka tsawo ba doguwa bace zankalkal matsakaiciya ne tajalul awari da zi zalamin izabtasamat ka annahu munhalun birrahima alulu tajalul awari da zi zalamin izabtasamat ka annahu munhalun birrahima alulu tajalul awarida ita su'adu idan ka ganta tajalul awarida tana bayyana wasu fararen haƙwari shine tajalul awarida tana bayyana wasu fararen haƙwari zi zalimin ma'abocin mushriya izabtasamat idan ta murmushi shine tajalul awarida tana bayyana wasu fararen haƙwari zi zalimin ma'abocin mushriya izabtasamat idan ta murmushi in ta murmushi za ka ga tana da mushriya ka annahu munhalu idan ka ga yawun bakinta daman zi zalimin ana cewa ma'abocin wushiriya ana cewa ma'abociyar wushiriya kuma azizi zalimin ana ma'abo ana sifanta kuma du ma'abocin danshin baki eh hakwaranta kore shi zaka gansu yana da suna da damshi azizi zalimin ma'abocin wushiriya wanda hakwaranta su zaka gansu da damshi kore shi a jikin su ari a jike suke da yau izabta samat idan taimur mushi zaka ga hakwaranta a jike suke da yau ka annahu munhalu in kaga waɗannan hakwaran nata ko wannan yawun bakin nata ka annahu munhalu kai ka ce ruwa ne shan farko shine munhalu birrahi wanda aka kwaba shi da giya ma'alulu wanda yake kuma shan ruwa na biyu munhal shine shan ruwa na farko shine yu'allu bihi muzkana tiflan wa yunhalu na mai 20 to ka annahu munhalu in kaga shi kai ka ce shan ruwa ne na farko birrahi da giya ma'alulu kuma da kuma shan ruwa na biyu shiddat bi zalamin shiddat bi shabamin mimma imahniyatin safin bi afdaha adha wa huwa mashmulu shiddat bi shabamin mimma imahniyatin safin bi afdaha adha wa huwa mashmulu shiddat shi wannan damshin hakori na su'adu ko kuma wannan yawun bakin dake bakin su'adu shujjat zaka ga an kwaba shi bizi shabami da ma'abocin wushiriya eh ko kuma bizi shabamin da ma'abocin damshi shine shujjat an kwaba shi bizi shabamin da ma'abocin damshi mimma imahaniyatin daga ruwan matankwarar rashi shine mimma daga ruwan mahniyatin matankwarar rafi ma'ana hanyar da ruwa yake wucewa inda yake tankwarewa in ta karkace to wannan karkacewan yana taimaka wajen ruwan ya kara gyaruwa ya kara kyau ya zama gare gare saboda in hanyar ruwa ta zanto a jike ne to zai ta diban datti yana wucewa da shi amma in hanyar ta karkace to a wajen karkatar anan wasu datti da sauran su duka za su tsaya sai ruwan ya wuce to za ka ga wannan hakorin nata shujjat an kwaba shi ko kuma wannan yawun bakin nata shujjat an kwaba shi bizi shabame da ma'abocin damshi mimma imahaniyatin daga ruwa na matan kwarar rafi safin wanda wannan ruwan yana fari ne tar shine safin ruwa ne garai garai bi abdaha wanda yake wani kwari mai yashi shine bi abdaha wanda yake wani kwari mai yashi adha wanda wannan ruwan ya kasance wa hawa mashmulu iskar arewa tana kada shi wa hawa mashmulu iskar arewa tana kada shi in ruwa iska tana kada shi to tana kara kore masa datti shine shujjat an kwaba wannan yawun bakin nata bizi shabamin da ma'abocin damshi mimma imahaniyatin ko kuma bizi shabamin da ma'abocin sanyi shi ma shabamin suna fassara shi da sanyi eh bizi shabamin da ma'abocin sanyi mimma imahaniyatin daga ruwa na matankwarar rafi safin wanda wannan ruwan garai garai ne bi abdaha wanda yake wani irin kwari mai yashi ka san hanyar ruwa in akwai yashi ruwan ya fi kyau saboda shi kansa yashin ba shi da datti a jikin sa adha wannan ruwan ya kasance wa kuma mashmulu iskar arewa tana kada shi to wannan iska da take kada shi ta kan sa shi ya sanyi shine wahawa mashmulu iskar arewa tana kada shi daga shimalu ne arewa sai ce mashmul iska wacce take kadawa daga arewa to tana korewa ruwa dattin dake kansa sannan kuma ruwan yakan yi sanyi saboda iskar nan da take kada shi tamhur riyahul kaza an huwa afridhu min thawbi sariyatin bidun yu'alilu tamkir riyahul kaza anhu wa afraduhu min thawbi sariyatin bidun yu'alilu har yanzu yana siffanta maka shi wannan ruwa tamkir riyahul kaza ar riyahu iska tamkil kaza tana kore datti a kansa wannan iska da take kadawa ta kansa to wannan iskar ita ce take kore datti akan a saman ruwa ita ce take kore masa datti shine tamkir riyahul kaza arriyahu iska tamfil kaza ita ce take kore datti anhu gabarin wannan ruwa wa afraduhu ta inda ruwan kuma yake tahowa min saubi yana zuwa ne daga gefan sariyacin girgije mai tafiya da daddare bibin wanda kiragizan nan farare ne yu'alilu wanda yake mai yawan zubar da ruwa kaji sifar ruwa tamfil riyahul kaza ar-riyahu iska tamfil kaza tana kora da ti anhu ga barin wannan ruwa wa afraduhu ta yadda ruwan yake zuwa min saubi yana zuwa ne daga girgiji shine as-saubi anan amin saubi daga jihar sariyacin girgije mai tafiya da daddare daga sarane nan ce sara yayi tafiyar dare to in aka ce sariyatan sariyatun to sunan girgije ne amma mai tafiya da daddare daga ruwan girgije mai tafiya da daddare bibun wanda wannan giragizan farare ne yu'alilu wanda suke ma su yawan zubar da ruwa to irin wannan ruwan su suka ba wannan rafin ruwa akarin biha kullatun law annaha sadaqat mau'uduha aw lawannan nusha maqbulu to har yanzu dai yana yaban su'adu akarin biha kullatun law annaha sadaqat mau'uduha aw lawannan nusha maqbulu yace akarin biha kai mamakin dadin kullatan soyayya da su'adu soyayya da su'adu akwai dadi amma fa da sharadi shine akarin biha kai mamaki mana biha da ita su'adu kullatan halin kasancewar ta masoyiya mana kai mamakin dadin soyayya da su'adu amma fa law annaha sadaqat mau'udaha da fa ta yi gaskiya a cikin alƙawarinta shine law annaha sadaqat mau'udaha da ta yi gaskiya a cikin alƙawarinta aula wannan nusha maqbulu au ko kuma maqbulu la wannan nusha maqbulu ko kuma da ta kasance mai karban nasiha aula wannan nusha maqbulu aula wannan nusha maqbulu ko kuma ta kasance mai karban nasiha kai mamakin dadin soyayya da su'adu su'adu tana da dadin soyayya da ce ta din mai gaskiya ne ko kuma tana karban nasiha mai nasihar da saurayi zai yi wa budurwa cewa ki daina kula kowa ni kadai na ishe ki tunda kin san auren ki zan yi ba sai kin kula wani ba kin kula wani ai haka ake ko wani ma in yazo zaka iya masa ma sharri kace ai barawo ne ma saboda wai ta rabu da shi shi yasa ce to akarin biha kai mamakin su'adu kullatan halin kasancewar ta masoyiya law annaha sadaqat mau'uduha amma fa da tana da gaskiya a cikin alƙawarin da tama aula wannan nusha maqbulu ko kuma ta kasance mai karban nasiha lakinnaha kullatun qad sida min damiha faja'un wa wal'un wa ikhlafun wa tabdilu to anan fa Ka'ab bin Zuhair zai tona wa ƴan mata asiri lakinnaha sai dai fa ita su'adu kullatun wata iriyar masoyiya ce amma fa yadda matsalar take kad sida haqiqa an cakuda min damiha daga jinin su'adu faj'un faj'un wa wal'un wa ikhlafun wa tabdilu an cakuda jininta da faj'un yin abubuwa ba zato ba tsammani abinda baka taba tsammanin zata maka ba sai ga tama shine faj'un ko kuma abin da yawanci masu shiru suka fa kawowa faj'un an cakuda jininta da munanawa duk abin da baka so sai ga ita shi take ma kaga haka ake yi da masu soyayya ko ka ce ta daina kawance da wance kawai sai ka gansu suna tafiya tare ko ka ce ta daina kulawa ne sai ga tana kula shi ko ka ce ta daina kaza sai ga tana yi shine faj'un munanawa abubuwan da baka so ai tama shine faj'un wa wal'un da ƙarya wa wal'un da ƙarya sai ta tsaya maka ba ganganu kaga ƙarya ne wa ikhlafun da saba alƙawari wa tabdilu da kuma canzawa yau kai take so gobe wani take so yau wanta take wani take so gobe wani take so ka duba wannan fatan zamanin Ka'ab bin Zuhair ƴan mata suke wannan shikenan sai ka je hira ita ce barci take ji maza maza ka sallame ta za ta je ta yi barci sai ka tashi to ashe akwai wanda aka alƙawari shi kuma zai zo ko kuma rana kaza kar ka zo za mu tafi anguwa za mu tafi biki ashe wani ne zai zo kuma to shi yasa yace lakinna ha kullatu sai dai ita Sa'adu ta kasance wata iriyar masoyiya ce kad sida min damiha an cakuda a jinin Su'adu faj'un munanawa sai dai tama abin da baka so wa walqun da ƙarya gasa da ƙarya ta faɗi kaza ka gane ba haka bane ta faɗi kaza ka ƙarya ne wa ikilafin gasa ba alƙawari wa tabdilu ga canzawa kaga wannan kaga yaya yaya in ka dubi ƴan mata yanzu fama tadumu ala halin takunu biha kama talawwani shi aswaji hargulu fama tadumu ala halin takunu biha kama talawwani shi aswaji hargulu fama tadumu ita Su'adu bata dawama ala halin a bisa wani hali guda daya takunu biha wanda zaka ce shine halinta bata dawama akan hali guda daya kama talawwanu lugunu zaka ga Su'adu tana ta caccanzawa ne kama talawwanu lugunu kamar yadda fatalwa take ta caccanzawa fi aswabiha a cikin tufafinta yadda kaga fatalwa sai dai al-gul fatalwa a musulunci akwai maganganu da yawa a mahangar musulmai game da fatalwa mu anan kasar Hausa abin da muka sani fatalwa shine kawar mutun ya mutu daga baya kuma sai karka ganin sa to wannan a musulunci babu fatalwa akwai canfi a cikin tsari na fatalwa a musulunci babu fatalwa malaman da suke ganin cewa akwai fatalwa to yawanci su ma akwai wasu maganganun da su ma an ka kalla za ka ga kamar su ma sun hadu da waɗanda suke ganin cewa babu fatalwa din shi fatalwa shine kawar mutun ya mutu sai ya zama ana ganin sa mutun ya mutu kawar mace mijinta ya mutu sai ta ga ganin kamar gashi ya zo kanta ko kuma mutun ya mutu sai yara su ce ai sun ga kamar wani ko da ma yanzu an daina ma fatalwa din an daina ma fatalwa kusan yanzu wannan al'adar ta ko canfi na fatalwa yayi nisa sosai gaskiya to shine gul jami'in su kuma sai a ce agayal shine wanda muka karanta shi a cikin shu'ara wannan ka'ani ya bi agayali kuma yawanci larabawa suna yawan magana kan fatalwa akan abin da ba a san ganin sa abin da yake da ba a san ganin sa suna siffanta shi da fatalwa saboda kai yawanci da in kaga al-gul yawanci za ka ga da abubuwa ne kamar na canfi ko tatsuniyoyi lakinna hakullatu sirri ita famata dumu ita Su'adu bata dawama ala halin a bisa hali guda daya takunu biha wanda zaka ce wannan shine halinta akan sa ta kasance kamata lawwanul gulu kamar da fatalwa take caccanzawa shi aswabiha a cikin tufafinta to haka Su'adu take caccanzawa yau kai take so gobe wani take so yau tana yayin wani jibi ta daina ta koma yayin wani shine wala tamassaku bil ahadi allazi za'amat illa kama yumsiku lima algarabiru yake ce maka wala tamassaku bil ahadi allazi za'amat illa kama yumsiku lima algarabiru wala tamassaku ita Su'adu ba ta yi ruku bil ahadi da alƙawari allazi za'amat wanda take riya shi duk alƙawarin da tama to allazi za'amat wanda take riya shi ne ba ta rike shi ba shine wala tamassaku ita Su'adu ba ta ruko bil ahadi da alƙawari allazi za'amat wanda take riyawa illa kama sai dai kamar yadda algarabilu rariya yumsikul ma'a take rike ruwa in dai ka gaba da ruwa za ta rike maka alƙawari sai dai in rariya za ta rike ruwa saboda haka kaga in a yanzu budurwa sai yau da rai ka karkada mu daman sun dade suna yi shine fala tadumu wala tamassaku ita Su'adu ba ta riko bil ahadi da alƙawari allazi za'amat wanda ta raya illa kama yumsikul ma'a illa kama sai dai kamar yadda algarabilu rariya shine algarabil jam'in su ya ce girbal illa kama yumsikul ma'a algarabilu a girbal shine guda ɗaya garabil kuma rariyoyi sai dai kamar yadda rariya za ta iya rike ruwa yadda rariya ba ta iya rike ruwa ba haka budurwa ba ta rike ma alƙawari ba in ka kun kai ku uku ko hudu ko biyar kuna son ta ka aura to Allah ne ya kaddada rabanka amma wai ba wai dan ba za a iya canza mata alƙibla bane shine wala tamassaku bil ahadi allazi za'amat illa kama yamsukul ma algarabiru fala yagurran kama mannat wa ma wa'adat illa al amani wal ahlamu tadlilu fala ya gurranka ma mannat wa ma wa'adat illa innal amaniya wal ahlama tadhilu fala ya gurranka ma mannat ma mannat fala ya gurranka kada ya rube ka ma mannat abinda su'adu take buranta maka cewa daga kai ba wani in ba kai ba sai rijiya haka ake ko in ba kai ba sai rijiya to kar ka yadda mace tace in ba kai ba sai rijiya ka yadda da wani ya aure ta kana ganin cewa tana so ai ta ba ta so ba za ta zauna ba ai in an yi auren ma ita wallahi ba zama za ta yi ba shikenan ta tafi sai ka ji kana jira wai sati ɗaya za ta dawo za ta fito ku yi aure shiru biyu shiru uku shiru shikenan sai ka ji ta aihu saboda haka fala ya gurran kama mannat abinda su'adu ta buranta ma kar ya rude ka saboda kar ya zama kana neman mace wani ya zo ya kasa ka te aure ka zo kana da kwan soyayya ta ka hadu da wahala tun yaushe ma ta manta da kai a can gidan saboda haka fala ya gurranka kada ya rude ka ma mannat abinda ta maka buri ta buranta maka cewa in ba kai ba sai rijiya kai kadai ta rike ita ba ta kula kowa ma ba ta sauraron kowa ma sai kai maman da to ma wa'adat da abin da ta alƙawari innal amaniya haƙiƙa burace da mutun yake akan mace cewa shi kadai ta rike in ba shi ba sai rijiya ba za ta iya rayuwa da wani dan namiji ba sai shi to innal amaniya haƙiƙa burace irin wannan wal ahlama da mafarke irin wannan saboda rashin kansu ma aka ce ahlam ai mafarki kake wal ahlam da mafarke ta dalilu wannan abin duka ƙarya ce ba ta lokaci ne eh shine innal amaniya hakika burace wal ahlama da mafarke da kake ta dalilu ƙarya ce ba ta lokaci ne eh wannan zamu tsaya anan saboda karye yawa sosai.